نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسلاتي متار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن كي أجبونا قري نكنو وانا يمجينا أسبر يو شابكو إذا وتر ربيع الأول هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقو دير قريب دير ثلاثين لتقص ولكم هيك دير شابكو إذا وتر شابي بلادية تدبو بيد شاشرة وانا مجلسي نماكو ماكو وانا مكي كراتو أجكي لتاب النبي سورة التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر وبما لمن ميسونا زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي وديرس هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الشكرة ربي تقص لتسعين دقو وانا شيني درس سمنا قريدة تمانين دقو وانا للتابي سنة وانا شيني درس سمنا بيو وانا حديثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. من فارا شرح شوانا حديثي da abubuwan da ya kunsa hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya karantar da wasu daga cikin abinan dan gidan Abdullahi dan Abbas Ali ibn Abdullahi ibn Abbas da kuma bararren bawan sa Ikrima Maula Abdullahi ibn Abbas su suka je wajen sa ko kuma Abdullahi dan Abbas ya tura su wajen sa da suke cewa su je su karanci hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wajen sa. To shi ne suka same shi a gidan gona shi da ɗan'uwansa. To shi ne yake gaya musu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ciki har ya zo musu bayanin gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. To shi ne yake cewa kunna nahmilu labinatan labina, mun kasance mu sauran sahabbai muna ɗaukan wato tubali guda-guda wa ammaru labinatayn labinatayn, amma ammar yana daukan guda biyu. Fara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi, fayanqudu at-turaba anhu, sai ya rika kakkabe masa kura daga kansa kamar yadda zuwa wata riwaya, wa ya kula yana cewa waiha ammari, ammar abin tausayi, abin tausayi ammar, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya, wata jama'a mai tawaye shi za ta kashe shi. Yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar, suna kira, yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kiran su zuwa ga wuta. Kala Abu Sa'id al-Khudri yace, yaqulu Ammar, shi kuma Ammar sai yake cewa a'udhu billahi min al-fitan, a'udhu billahi min al-fitan, Allah ka tsare mu daga fitina, Allah ka tsare mu daga fitina. Mun yi sharhin wannan hadisi a dunkule, sai muka zo maganar da muka yi tambaya cewa sani ne Ammar ibn Yasir an kashe shi a yaƙin Siffin wanda ya faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da jama'arsa mutanen Iraki da kuma Muawiya ibn Abi Sufyan da jama'arsa mutanen Sham a shekara ta 37 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, bayan kashe sayyidina Uthman da shekara biyu. Kamar yadda muka dan bada abin a takaice, tunda ba fagen mu faɗa da zancen bane, amma dai kamar yadda muka faɗa an samu rashin fahimtar juna tsakanin bangaren sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da kuma bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, dangane da kisasin da ya kamata ko kuma dangane da kisasin waɗanda suka kashe Uthman ibn Affan, yayin da shi Muawiya ibn Abi Sufyan da waɗanda suke goya masa baya suke ganin ya kamata a binciko waɗanda suka yi waɗannan wanda suka yi wannan babbar aika-aika a gabatar da su ga hukunci na Allah a yi musu kisasi kashe musulmi ko wane ne shi ba karamin laifi bane ballantana kuma kashe sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma kashe mutum kamar sayyidina Uthman khalifan annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin manya-manyan abokansa da suka taimaka masa a rayuwarsa ta da'awa da dukiyarsu da rayukansu mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara da aljanna ce kuma wasu ƴan tawaye ƴan ta'adda su fito da wasu daga wasu garuruwa su zo har garin Madina har cikin gidansa su kashe shi to lalle wani abu ne babba kuma abu ne da ba shi ne na farko da aka fara gani an kashe sayyidina Umar gabaninsa ba amma kashe sayyidina Umar ba a hannun musulmi ba ne ba musulmi ne suka kashe shi ba majusi ne ya kashe shi abu lu'lu'a har ma yake cewa ya gode wa Allah da bai sanya jininsa a kan wani musulmi ba da zama da ba majusi ne arne ne ya kashe shi to amma a kashe khalifa a cikin gidansa kuma daga wasu waɗanda ake ganin su musulmi ne su rika ganin kuma abinda suka yi bautar Allah suka yi kusantar Allah suka yi da wannan to wannan wani abu ne da shi ne na farko da aka fara gani a tarihin kafuwar musulunci shi yasa abin ya yi girma kwarai da gaske sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da dangantaka ta jini da sayyidina Usman ibn Affan dukkanin sun fito daga gidan Umayya ibn Harb saboda haka yana da kusanci da zai iya ci ba yana neman haƙƙin dan uwansa bayan haka kuma gashi yana rike da wani abu na mulki a lokacin tunda sanda aka kashe sayyidina Uthman yana gwamna a Sham kuma ya samu biyayya ta mutanen Sham kwarai da gaske fiye da kowane gwamna da aka yi a wannan lokacin ya samu ƙauna da biyayya za ka ci sauran gwamnonin ana ta samun takun saƙa da su daga wasu daga cikin mutanensu amma shi ba a samu wannan ba to bayan an kashe sayyidina Usman labari ya je Sham har aka je da rigar da yake sanye da ita ga ta yi cabe-cabe da jini ga wani ɓangare na yatsun matar sayyidina Usman da aka sare mata in yatsunta lokacin da ta kawo hannunta ta kare mijinta ga ɗan yatsun ga rigar a gata masallaci sauraka mutane aka haɗu aka yi ta koke-koke wasu suka ce ba su ƙara kusantar iyalansu ba sai ranar da aka ɗaukar mana sayyidina Usman fansa to sauraka sayyidina Muawiya ya aika wa sayyidina Ali cewa yana so sai an kamo waɗanda suka yi mawa wannan laifuka aka yi musu hukunci sannan zai baya saboda da yawa daga cikinsu sun shige cikin kuma rundunar sayyidina Ali shi kuma sayyidina Ali a lokacin yana da ra'ayin cewa a bari tukunna al'amura su ƙara wato kankama ya kasance duka sauran garuruwa su zo sun yi bai'a su aka haɗu aka yi ƙarfi guri guda to babu shakka za a iya yin wani abu amma a haka suna da ƙarfi suna da yawa kuma suna da yawa don sun haɗo wawaye daga ko'ina saboda haka in aka ce a lokacin za a kama su a ce za a yi musu hukunci to wani rikici ne zai barke da ba a san inda zai tsaya ba kawai ka shi a tunanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana ganin ya kamata a bari sai an nutsu tukunna an ƙara haɗa ƙarfi guri guda an dunkule guri guda to za a iya kama su a yi musu hukunci to wannan sabanin shi ya kawo har aka samu abin da aka samu na faɗa tsakanin ɓangarorin biyu kafin a yi wannan faɗan da sayyidina Ali da sayyidina Muawiya shekara ta 36 an yi kwatankwacinsa wanda ake kira waƙatul jamal shekara 36 tsakanin sayyidina Ali sojojin sayyidina Ali da kuma ɓangaren da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da Talha ibn Ubaydillah da kuma Zubair ibn al-Awwam wanda su ma suna da wannan ra'ayin na cewa ya kamata a kamo waɗanda suke wannan laifin a hukunta su saboda wani babban abu ne to barin cewa a haƙura da wannan su kuma waɗanda suka yi laifin kamar yadda muka faɗa ba za su so a ce an samu wani haɗin kai ba za ka duk sanda aka ɗan tsahirta kamar za a yi sulhu sai su tayar da kura su tayar da fitina su je su kai wata bangare hari wanda shi ko bangaren da aka yi hari sai cewa dan uwansa ne ka masa hari sai kuma wancan ma su ma su kai masa hari to da haka suka rika hada fada aka yi waqatu bin jabal a shekara ta 36 shekara mai zuwa aka yi waqatu siffin wanda anan ne aka kashe Ammar ibn Yasir wanda yana bangaren Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to shine a haka zaka ga cewa kowane bangare akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren Siffin bangaren Muawiya akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bangaren Ali akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda lokacin da aka yi waqatul jabal bangaren Sayyidatuna Aisha sahabbai ne ciki da waɗannan biyu manya da suke da wato lashi su shiga aljanna Zubair da Talha ibn Ubaidillah ga kuma shi ma bangaren Ali wanda shi ma yana da wannan lashi sun sannan kuma ga shi kasancewarsa khalifa sannan ga nana Aisha radiyallahu ta'ala ana ta ma wancan bangaren ga matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma matsayin da aka san tana da shi a musulunci to idan ya kasance Ammar ibn Yasir an kashe shi a Siffin yana tare da Ali kuma wanda suka kashe shi su ne wanda suke tare da Muawiya kuma a tare da Muawiya din nan akwai wani bangare na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama to shin ya halatta a ce suna kira zuwa ga wuta kamar yadda nassin hadisin ya nuna yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar a ce suna kira zuwa ga wuta to shine Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ya fara bada ansa game da wannan yake cewa annahum kanu zannina annahum yad'unahum ila al-janna eh su abinda suke kiran sa zuwa gare shi suna da fatan cewa abinda su suke kiran shi zuwa gare shi su shine daidai saboda haka suna ganin suna kira ne zuwa ga aljanna ba wai sun san cewa kira suke zuwa ga wuta ko suka cika bare kira zuwa ga wuta dan suna ganin abinda suke kai shine daidai daga kaga ba kirawowa suka yi zuwa ga wutan tare da su cin abinda suke kira zuwa ga wutan ba yace wa hum mujtahidun saka sun yi ijtihadi la lawma alaihim bi ittiba'i dununi ba ka ba su da ba abin zargi akan su idan suka bi abinda suke tsammani shine daidai Ibn Baffan gabanin sa akwai al-Muhallab Ibn Abi Sufra wanda shi ma yayi sharhin Sahih al-Bukhari Ibn Battal yana dauko maganganun sa sosai a cikin sharhin sa da yayi na Sahih al-Bukhari su waɗannan malamai biyu sai suke cewa game da wannan hadisi yad'unahu ila an-nar ila al-jannah yad'unahu ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar suka ce inna ma yasihhu dhalika fil khawarij alladhina ba'atha ilayhim Ali Ammar yad'uhum ila al-jama'a sai suka ce su suna ga wannan hadisin ana nufin khawarij waɗanda Sayyidina Ali ya aika musu Ammar yana kiran su dawo su miƙa wuya su bi Sayyidina Ali walaysa yasihu fi ahadin min as-sahaba amma bai kamata a dora shi kan sahabbai ba li'annahu la yajuzu li ahadin min al-muslimin an yata'awwala alayhim illa bi afdal at-ta'wil kace saboda bai halatta wani musulmi yayi wata fassara ga sahabbai ba sai kikkiawar fassara ce da annahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi athna Allahu alaihi sai sahabban annabi ne suka ce saboda sahabban annabi ne kuma Allah ya yabe su wa shahida lahum bil fadl ya ba su shaida cewa suna da falala suna da fifiko yace kuntu khayra ummatin ukhrijat lin nas mufassiruna masu tafsiri suka ce hum ashabu rasulillah khairu ummatin ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam Ibn Battal ya sake karfafa wannan fahimta ta shi da yayi wa hadisin yace wala yumkinu an yuta'awwala hadha alhadith fil muslimin albattata ce kwata kwata bai kamata a yi tawilin wannan hadisi akan musulmai ba waɗanda suna dan kan musuluncin su li'annahum qad dakhalu da'wata Allah saboda musulmi ai suna cikin kiran Allah wa inna ma yud'a ila Allah man khara kharijan min al-islam wanda ake cewa a kirawo shi zuwa ga Allah shine wanda baya cikin musulunci wato kamar su khawarij da suka fita to wannan shine abin da shi Ibn Battal ya bi al-Muhallab wajen fassara wannan hadisi. Maganar tana cikin sharhin Sahih al-Bukhari juz'i na 5 shafi na 27. Ibn Hajar ya dauko maganar to amma yayi mata martani cewa ba zai yi aiwa hadisin wannan fassara ba. Yace wa fihi nazar min awjuh, akwai abin dubawa a wannan maganar tasu ta fuskoki daban-daban. Fuska ta farko yake cewa khawarij waɗanda suka yi wa sayyidina Ali bore suka yi masa khuruji suka yi masa tawayi sun bayyana ne bayan kashe Ammar ba kafin kashe Ammar ba. Wannan kuma babu sabani tsakanin malamai masana, domin khawarij ba su fara bayyana ba sai ba'd at-tahkim, bayan an ce a tsagaita wuta tsakanin ɓangarori biyu da ake faɗa tsakanin mutanen Sham da mutanen Iraki, a tsagaita wuta a ɗauko alƙur'ani a sa shi a gaba yanke hukunci tsakaninsu. A wannan lokaci ne khawarij ɗan tawaye suka ci su ba su yadda ba. ‘Yan tawaye nan kamar da muka sha faɗa, da yawa daga cikin waɗanda suka zuga su ne waɗanda suka yi wannan kisan, saboda su ba sa san abin da zai kawo sulhu tsakanin ɓangarorin biyu. Saboda haka a lokacin ne suka ce su ba su yadda a tsaya a yi wani hukunci ba, tunda dai shi sayyidina Ali ya san gaskiya yake kai kawai a ci gaba da yaki, kuma ya zai yadda a yi wani hukunci? Wasu kuma mutane ne za su zauna su duba wannan abin su yi hukunci, in yai haka ya yadda da hukuncin wani ba Allah ba. To kaga wannan ya faru ne bayan kashe Ammar, tunda duk wannan zancen a zauna a yi sulhu ba a yi shi ba sai bayan an kashe Ammar. To saboda haka ya za a ce Ali ya aika sayyidina ya aika Ammar zuwa ga khawarij, ya aika su kenan bayan mutuwar sai ya dawo ya aike shi? Wannan fuska ta farko kenan. Fuska ta biyu, Ibn Hajar ya ce sannan waɗanda sayyidina Ali ya aika musu Ammar su ne mutanen Kufa lokacin kafin a yi yaƙin Siffin, kafin yaƙin Jabal, lokacin da sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta taho daga Makka ita da Zubair ibn al-Awwam da Talha ibn Ubaydillah za su dufo Basra da niyyar su zo su a tattara mutane, musamman mutanen Basra da yake su ma a lokacin suna sha'awar su ga cewa an ɗau fansa na kisan sayyidina Usman da aka yi. To a wannan lokaci sayyidina Ali ya tura Ammar ibn Yasir zuwa Kufa, har yake cewa babu shakka Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko uwar mu'minai, kuma Allah ya jarrabe ku ne da ita dan ya ga cewa shi za ku bi ko ita za ku bi. To kaga Ammar wannan aikin aka yi masa, ba an aike shi bane zuwa ga khawarij. Kuma a cikin waɗannan da Ammar ya je wajensu yana kiran su zuwa ga su goyi bayan sayyidina Ali, a lokacin akwai sahabbai a cikin su, kamar waɗanda suke cikin jama'ar sayyidina Muawiya, kuma waɗanda suka fi su falala. Don haka kaga abin da shi al-Muhallab yake kokarin guje masa na kada a ɗora hadisin kan sahabbai, ya fada cikin abin da yafi wannan ba, tunda waɗannan mutanen su ma akwai sahabbai a cikin su, har ma ya fi wanda yake ƙoƙarin kauce, domin anan ya saka su cikin, ya kira su 'yan khawarij. Kuma kaga abin ya ma fi muni akan wancan da yake ƙoƙarin kaucewa. Sannan fuska ta uku, Ibn Hajar ya ce al-Muhallab ya yi sharhin hadisin akan ruwayarsa da ta zo naƙisa, akan ruwayar da ta zo naƙisa, ba cikakkiyar ruwaya ba. Ruwayar naƙisa ita ce wacce take cewa waiha amma yad'uuhum ila al-jannati wa yad'uunahu ila an-nar, babu maganar fi'atul baqiya ciki. Waiha amma, wato Ammar abin tausayi, yana kiran su zuwa ga aljanna, suna kiran shi zuwa ga wuta. To bisa ga wannan ne shi Muhallab yayi sharhin abin nan, babu maganar taqtuluhu al-fi'atul baqiya, dan da ya san taqtuluhu al-fi'atul baqiya zai gane cewa ai ashe wannan maganar ana yi ne ga waɗanda suka kashe Ammar, ba waɗanda Ammar yaje yana yi kokarin ya ganar da su a Kufa ba domin ya dawo da su. Kaga shi yasa yayi wannan tafsirin. Ibn Battal alayhi rahmatullahi da wasu daga cikin masu sharhin hadisi sun faɗi wani wata fassarar daban ta hadisin, suka ce ko kuma yana yiwuwa shi wannan hadisin ana nufin mutanen Makka, waɗanda suka fito da Ammar daga kasar daga garin sa wato daga Makka suka azabta shi fi zatillah saboda yana kiran su zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala su kuma suke kiran shi zuwa ga koma addinin sa na farko shine ma'anar wa yaudahu ila Allah ya koma zuwa ga addinin shirka wanda shi ko wani addini ga mai yin sa ya zabi wuta ne ya zabi shiga wuta ne to wannan shi ba ihtimali ne da Ibn Battal ya kawo cewa tana yanayuwa tunda yanzu muna maganar cewa sun fassara hadisin babu taktulu fi'atul baqiya babu maganar taktulu fi'atul baqiya kawai waiha Ammar yad'unahu ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar sina sharhin hadisin ne akan haka yanzu babu maganar taktulu fi'atul baqiya to kaga in haka dai za su iya cewa ana annabi yana magana ne akan abin da ya faru ga Ammar lokacin da yake Makka lokacin da mutanen Makka suke ta gada masa azaba suna sai sai ya koma ruwa sai ya koma shirka shi ko yana kokarin ya jawo su zuwa ga musulunci kaga yana kira zuwa ga aljanna suna kiran shi zuwa ga wuta to amma shi kansa Ibn Battal bayan ya kawo wannan iskalin bayan ya kawo wannan tafsirin sai kuma ya kawo wani iskali a kansa wanda shi kuma ya bada ansa da kansa yace to idan aka ce ai fitnatu Ammar tsakkanat bi Makka a Makka ne Ammar ya samu wannan fitina ta mushrikai a farkon musulunci anan kuma hadisi cewa aka yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar bi sigatil mustaqbal ai sigar ta mustaqbal ce ta nan gaba ce ba ta wani abu da yau ba ta akai da'ahu ila aljannati wa da'ahu ila an-nar ba ba da sigar an yi abin aka kawo hadisin ba da sigar za a yi ne to ya za a ɗauki hadisin da aka shi da sigar za a yi a fassara shi da sigar an yi to shi kansa ya kawo wannan iskalin kuma ya bada ansa yake cewa larabawa asalin maganar su sukan yi amfani da mustaqbal suna nufin madi wato sukan yi amfani da fi'ilin da yake nuna nan gaba suna nufin abin da ya wuce kamar yadda suka yi amfani da sigar da take nuna abin da ya wuce suna nufin nan gaba ce duk akwai wannan saboda haka yad'uhum ila Allah ana nufin da'ahu ana nufin ya kirawo su saboda fitinar sa wani abu ne fitinar da ya fada ciki ta waɗannan mushrikai wani abu ne sananne mashhuri saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin nan shi Ibn Battal yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga ambatanta saboda wahalar da yake sha a wajen dauko wato wannan tubali guda biyu ga lokaci daya tana kama da wahalar da ya sha wajen hakuri da juriya ga abinda mutanen Makka suka rika masa na azaba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga wancan abu da ya wuce domin ya nuna falala ta Ammar ya kuma kara tunatar da mutane falalarsa ya kuma yi tambihi akan yadda yake da jajircewa da kuma yadda yake da tsayuwa kyam akan al'amarin Allah Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya ishara zuwa ga cewa tana yiwa iya fassara hadisin da wannan fassara yake cewa yumkinu hamluhu ala anna al-murad bil ladina yad'uhum ila an-nar yad'unahu ila an-nar kuffar quraish kama sarraha bihi ba'd ash-sharh shi kansa Ibn Hajar ya ce zai yi ka fassara hadisin da cewa ana nufin mutanen Makka da suka kira shi zuwa ga shirka to amma shi da kansa sai ya kokari kuma ya dawo da baya bayan ya faɗi wannan sai ya sauri ya dawo da baya sai ya ce sai dai ya zo a ruwayar Ibn Sakan da ruwayar Karima da wasu daga cikin waɗanda suka ruwaito Sahihul Bukhari yana maganar ruwayoyi na Sahihul Bukhari da muke karantawa ya zo a ruwayar Ibn Sakan da ruwayar Karima da kuma nuskar Sagani wanda yake cewa shi yayi muqabala ta yan wato abin da din bitar kwafin ta akan kwafin Muhammad ibn Yusuf al-Firabri wanda shine babban wanda ya ruwaito shi Sahihul Bukhari daga Imam al-Bukhari daga wajensa ne aka fi samun ruwayoyi da suka yadu to ya ce shi Sagani ya ce ya yi bitar nuskar sa akan nuskar Firabri wanda da rubutun hannunsa yake ya ce to akwai a cikin ruwayan nan tasu akwai karin da yake kara fito da manufar hadisin kuma yake nuna cewa damirin yana komawa ne zuwa ga waɗanda suka kashe Ammar ba mutanen Makka ba, sune mutanen Sham, dan cewa ya alafazin sa waiha Ammar taqtuluhu alfi'atu albaghiya yad'uhum har zuwa ƙarshe. Kaga akwai taqtuluhu alfi'atu albaghiya, kaga wannan ashe ya nuna nan gaba abin zai kasance bayan an kashe shi, ba kafin a kashe shi ba abin da ya faru a abin. To sai kuma Ibn Hajar bayan ya kawo waɗannan ruwayoyi, wanda ruwayoyi ne na nuskar Sahih Bukhari, wanda nuskar da waɗancan manyan malamai suka yi sharhi a kanta, babu wannan ƙarin taqtuluhu alfi'atu albaghiya. Ina fatan za a fahimci karatun. Bayan ya kawo wannan magana, sai yake kuma nuna cewa akwai shakka akan cewa wannan lafazin ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, taqtuluhu alfi'atu albaghiya. Sai shi Ibn Hajar yake nuna akwai shakka, yake cewa al-Humaydi shine wanda ya hada al-jam'u baina sahihayn, ya hada Sahih al-Bukhari da Muslim, ya hada su guri guda, ya kawo hadisin amma babu wannan karin, kaga ya nuna a nuskar sa shi ma babu. Yace kuma innal Bukhari lam yadhkurha aslan, al-Humaydi yace Bukhari ma bai ambace ta ba kwata kwata a cikin hadisin sa. Haka nan Abu Mas'ud yake cewa a Humaydi yana cewa la'allaha lam taqa al-Bukhari, wannan ruwayar tana yiwa ma kwata kwata Bukhari a ruwayar sa babu ita, ko kuma ya ruwaito ta amma hazafaha amdan, hazafaha amdan da gangan ya shafe ta, ya ruwaito yana da ruwayar amma kuma ya shafe ta domin bata cika sharuɗan sa ba. Akwai wasu malamai guda biyu waɗanda suka yi al-mustakhraj ala sahihai, ɗaya ana kiran shi al-Isma'ili, ɗaya ana kiran shi al-Barqani. Al-mustakhrajat ɗin su ruwaito shi wannan ƙarin cewa taqtuluhu fi'atu al-baghiya, abin da yazo ƙari a cikin mustakhraj ba yana nufin akwai shi a cikin Sahih al-Bukhari ko a cikin Sahih Muslim ba. Don haka anan Ibn Hajar yana so ya ce mana wannan ƙarin na taqtuluhu fi'atu al-baghiya babu shi a cikin Sahih al-Bukhari. A yadda yake lafazin a cikin Sahih al-Bukhari nusqa ta asali shine waiha Ammar yad'uhum ila al-jannati wa yad'uhu ila an-nar, babu taqtuluhu fi'atu al-baghiya. Saboda haka kaga a bisa wannan lafazin ana iya dauka waccan fassara ta Ibn Battal. Akwai babban malamin nan Muhammad ibn Tahir ibn Ashur mai littafin at-tahrir wa at-tanwir, littafin sa na tafsiri. To yana da wani littafi sunan shi an-nazar al-fasih inda madayiq al-anzar fi al-jami' as-sahih, an-nazar al-fasih inda madayiq al-anzar fi al-jami' as-sahih. A cikin wannan littafin shafi da 19 ya kawo wannan hadisi, sai yake cewa shi wannan malamin sai yake cewa waiha, kalimatu waiha lit-ta'ajjub, kalmar waiha ana amfani da ita don nuna mamaki. Ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ishtidada Ammar fi bina'il masjid, yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yadda Ammar yake aiki tukuru wajen gina masallacinsa. Wa zakara quwwata imanihi ayyama kana bi Makka yu'adhibuhu al-mushrikun, sai Annabi ya ce da karfin imaninsa lokacin da yake Makka mushrikai suna masa azaba, wa yu'adhibuna ummuhu Sumayyah 'ala al-islam, suna yi wa mahaifiyarsa Sumayya azaba saboda musulunci. Hatta tadarruhu ila kitmani islamihi, har sai da suka kai shi bangu, har sai da ya kai yana ɓoye musuluncinsa, kamar da muka faɗa a baya, har sai da ya kai in an matsa masa zai faɗi irin abin da suke so ya faɗa don ya samu ya kubuta. Waqtana'u minhu bidhalika, suka karɓi wannan suka yadda cewa sun yadda ya yi ridda, sannan suka kyale shi. Wa nazala fihi qawluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wataala ta sauka a kan lamarinsa, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman fa kana fi halihi. Ibn Ashur shi sai haka halin da Ammar ya kasance lokacin da yana Makka, shabihan bi hali mu'mini ali fir'aun, yayi kama da halin da mu'mini ali fir'aun, mu'minin nan da yake cikin jama'ar fir'auna, alladhi yaktubu imanahu, wanda ya rika ɓoye imaninsa, hatta kala li qaumihi, har yake cewa mutanansa, wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ya ku mutane na, me yasa in kina kiran ku zuwa ga kubuta, ku kuma kina kuna kira na zuwa ga wuta, ma'ana ina kiran ku zuwa ga imani, ku kuma kuna kira na zuwa ga in ci gaba da zama akan kafirci. Ibn Ashur yace fa shabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hala Ammar tilka bi hali mu'min ali fir'aun, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashbihin, ya kwatanta halin da Ammar ya kasance a cikin sa lokacin yana Makka a hannun mushrikai, da kuma halin da wanda gomini na cikin jama'ar fir'auna ya samu kansa a ciki, tashbihan tamthiliyan makniyan, amma tashbihun tamthili kuma wanda yake makni, wanda bai fito ya faɗi al mushabba da mushabba bi qoro ba, illa kawai dai ya kawo wasu rubutu da zasu nuna shi, kai mai fahimta kawai ka fahimta cewa akwai tashbihi a ciki, amma bai fito da tashbihin kamar yadda aka san shi qoro ba, amma ya faɗi wara maza ilaihi bi dhikri ma urifa inda sami'ina min ahwal qissati mu'min ali fir'aun, sai ishara zuwa da wani abun da su masu sauraron sa sune sahabbai sun san wannan abun dangane da kissar wancan mu'min ali fir'aun, shine maganar yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar, wa dhukum mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar, wa huwa annahu yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar, cewa shi yana kiran su zuwa ga aljanna, sun suna kiran su zuwa ga wuta. Faktabasa hali Ammar ma'a al-mushrikin, sai annabi ya dauko wato wannan halin da shi wancan mu'min ali fir'aun yake ciki, ya dora halin Ammar a kansa, wato kamar yadda yake a wancan lokaci shi ma haka Ammar ya kasance da mushrikai a Makka. Yuzakkiruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabiqi thabatihi ala al-iman, yace saboda yana annabi yana tuna masa irin yadda da baya yake ya jajirce akan imaninsa, wa yushabbihu bil mukhlasin min salafi ahli al-iman, yana kuma kwatanta shi da mutanen da suke da ikhlasi wanda suka gabata masu imani. Wa yadhkuru lahu maziyatahu fi dhalika al-jamb al-ghafir hina bina'i al-masjid, kuma annabi ya rika fadar wannan falalan ta Ammar a cikin dandazon jama'a lokacin ana gina masallaci. Bali zalika yaqulu Ammar, saboda haka sai Ammar ya rika cewa in ya tuna halinsa da ya wuce da yanayin da ya kasance a ciki, sai ya rika cewa a'udhu billahi minal fitan, ina neman Allah ka tsare ni daga fitina, wato Allah ka tsare ni in kuma kobawa cikin wani abin da zai fitine ni game da addinina. Saboda haka yace fa zamirul jam'i fi qawlihi yad'uhum yad'unahu a'idun ila al-mushrikin al-mustafad min al-maqami bi dhikri hali Ammar, yace to wannan zamiri na yad'uhum ko yad'unahu yana komawa ne zuwa ga waɗancan mushrikai na Makka, waɗanda za a fahimci ambatan su, duk da ba ambace su ba, amma za a fahimci su ake nufi ta ambatan halin da Ammar yake ciki, wa manqabatihi da kuma darajarsa. Ibn Ashur sai ya ci gaba da cewa rahimahullah, wa man za'ama, wanda duk ya riya anna kalamar rasul sallallahu alaihi wa sallam inzarun li Ammar bima yahsulu lahu ma ashabi Muawiya radiyallahu anhu faqad akhta, wanda duk ya riya cewa wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga Ammar yana masa gargadi ne game da abin da zai faru gare shi daga mutanen Muawiya, to wannan mai wannan zato yayi kuskure. Idh la yastaqimu shay'un minhu, yace dan wannan abun ba yadda za a yi ba ya tafi daidai, zubin maganar ma ba za ta tafi daidai ba, li anna Ammar lam yad'u ahli ash-sham ila da'wati, Ammar bai zo yana yi wa ahli ash-sham wata da'awa ba, wala da'ahu ahli ash-sham, su ba zo suna kira masa zuwa wata da'awa ba, wala jannatin wala nar, cikin lamarin duk ba a kawo aljanna ko wuta ba, fi halil fariqain, cikin duka bangarorin biyu, li anna ma jara bainahum innama hiya tasarifu min al-ijtihad fi at-tasarruf fi amr al-jami'ah al-islamiyyah, ce abinda duk ya faru tsakanin bangarorin biyu shine an samu ijtihadi ne da kowa ya yi game da abinda zai kawo haɗin kan musulmi, wa kila al-fariqain ma'jur, duka bangarorin biyu kowa na da ladansa, wa zalika i'tiqadu salafina min a'immatil huda, yace wannan shine aqidar magabatan mu ma'abota shari'a. Ya ci gaba da cewa wa amma ma warada anna Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyya falam yasih, Ibn Ashur yace to amma abinda yazo na cewa Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyya, cewa Ammar yan tawaye ne, wasu yan tawaye da zasu kashe shi, yace wannan bai inganta ba, ala annahu law sahha, yace ko da ba ya inganta, la kana amran akhar ghayra ma nahnu bi sadadihi, zai zama wani abu ne ba wannan ba. wannan shine karshen abinda shi Ibn Ashur zamu ga a takaice shi Ibn Ashur ya fassara hadisin da waccan fassara da Ibn Battal ya ambata ya fadada ta sannan ya kara da kuma kore magana tafsiru fi'at al-baqi abinda shi Ibn Battal bai yi ba Ibn Battal a cikin magana sa bai kore wannan ba saboda shi asali ma yana sharhin hadisin a matsayin babu wannan a ciki amma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi yana ganin wannan qarin tafsiru fi'at al-baqi ya tabbata amma ba sahih bukhari ba ya tabbata amma ba riwayat bukhari ba ya kuma fadi me yasa bukhari ya goge shi kamar yadda shi al-humaydi yake tunanin cewa watakila yana da riwayar amma ya goge ta da gangan shine yake cewa wa yadhharu li anna al-bukhari hazafaha 'abdan wa dhalika li nuqtatin khafiyyah akwai wata wani dalili a boye wanda shi yasa bukhari watakila ya goge wannan tafsir wa fi'at al-baqi wahiya wannan dalili kuma shine abu sa'id al-khudri i'tarafa ya fito ya faɗi cewa annahu lam yasma hadhihi ziyada min annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai ji wannan karin da kullun sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba fadalla ala annaha fi hadhihi riwayah mudraja wannan sai nuna cewa to tatulu fi'atul baqi a riwayar abu sa'id al-khudri babu ita shigo tugowa tai war riwayah allati bayyana dhalika riwayah da take bayyana cewa wannan tatulu fi'atul baqi ba ta cikin hadisin abu sa'id al-khudri kuma bata zama ta cika sharadin bukhari ba wa kad akhraja al-bazzar bi tariqi da'ud ibn abi hind an abi nadra an abi sa'id fa dhakara al-hadith fi bina' al-masjid wannan riwaya da take bayyana cewa wannan karin baya cikin riwayar abu sa'id al-khudri al-bazzar ya fitar da ita cikin musnadinsa ta hanyar da'ud ibn abi hind daga abi nadra daga abi sa'id fa dhakara al-hadith fi bina' al-masjid ya ambaci hadisin gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma daukan tubali da suke ɗaya bayan ɗaya wa fihi a cikin riwaya sai yace fa qala abu sa'id fa haddathani ashabi wa lam asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yabda subayya taqtuluka alfi'atu albaqiya ci wanda daga cikin abokaina suka gaya min cewa annabi ya gaya ma yace yabna subayya ya kai dan subayya alfi'atul baqiya wata jama'a mai tawaye za ta kashe ka ibn subayya shine ammar ibn hajar yace to wannan isnadin ala shartu muslim ba ala shartu sahih bukhari yake ba wa kad ayyana abu sa'id man haddathahu bidhalika abu sa'id ya bayyana waye ya gaya masa ya faɗi sunan sa kamar yadda yazo cikin sahih muslim da nasa'i ta hanyar abi salama al abi nadra al abi sa'id قال حدثني من هو خير مني ابو قتاده wanda yafi ni alkhairi shi ya gaya min wannan shine abu qatada abu qatada sahabi ne mun karanta hadisin sa baya mun yi tarjumar sa saboda haka imam al-bukhari ibn hajar sai ya takaita hadisin sa akan abinda abu sa'id al-khudri yaji tun da riwayar abu sa'id ya kawo bai kawo abinda wani yaji ba shi kuma yaji daga wajen sa wa hadha dalil ala diqqati fahmihi yace wanda yana nuna irin zurfin fahimtar Imam al-Bukhari wa tabahhurihi fi al-ittila'i ala ila al-ahadith da yadda yake da nutsu kwarai daga cikin sanin illolin hadisi wa fi hadha ziyadatu aidan a cikin wannan hadisi har yanzu akwai wani ƙari wanda ita ma babu ita a cikin sahih al-Bukhari amma ta zo a cikin mustakhraj na al-Isma'ili da kuma mustakhraj na Abi Nu'aym ta hanyar Khalid al-Wasiti daga Khalid ibn Hazza ita ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amma ala tahmilu kama yahmilu ashabuka ce ba za ka dauki kai kamar yadda kowa yake dauka ba ka dau dai kai ka dauka bibi qala inni uridu min Allahi al-ajr ce ina son lada ne a gurin Allah kuma wannan ziyadar ba ta zo ba kuma a bayan mun faɗi ziyadar Ma'mar ita ma wadda ba ta zo a gurin Bukhari ba hadithin taqtulu ammar fi'atul baqiya jama'a da yawa daga sahabbai sun ruwaito wannan lafazin taqtulu ammar fi'atul baqiya akwai ruwar Abu Qatada kamar yadda muka gani yanzu ruwar Abu Qatada tana cikin sahih Muslim sahih Sunan Nasa'i al-Bazzar akwai ruwar Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha tana cikin Musnad Imam Ahmad da sahih Muslim da sunan Nasa'i da wasu daga cikin littafai tana ta zo ruwaya Ummu Salama ta zo a littafai da yawa akwai Tabaqat Ibn Sa'd akwai Musannaf Ibn Abi Shayba akwai Musnad Abi Ya'la akwai Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani da Ibn Hibban da Jala'il an-Nubuwwa na Baihaqi littafai da dama sun ruwaito hadisin Ummu Salama anan babu yi maganarsa akwai abin da zai kawo maganarsa ta kuma dawowa hadisin Ummu Salama hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwaito yana cikin Jami'ut Tirmidhi akwai hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ma yana cikin Musnad Imam Ahmad da kuma Sunan Nasa'i da wasu daga cikin Sunan Nasa'i al-Kubra Sunan al-Kubra na Nasa'i da Tabaqat Ibn Sa'd da Al-Mu'jam al-Kabir da Al-Awsat da Musnad al-Bazzar بسر ويتو حديثا أبو هريرة عبد الله بن عمر ابن العاص أقوي رواية عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومتنج في المعجم الأوسط نطبراني تنا كمتش في المعجم الصغير أقوي رواية حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه البزار يمتنج في المسند إنسان akwai ruwayar Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wanda tana cikin Mu'jam al-Kabir na Tabarani akwai ruwayar Abu Rafi' radiyallahu anhu ita ma tana cikin Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani akwai ruwayar Huzaima ibn Thabit radiyallahu anhu wanda tana cikin Musnad Imam Ahmad da kuma Al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani akwai ruwayar Muawiya shi kansa Tabarani ya fitar da ita akwai Amr Huwair Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yana cikin Musnad Ahmad da Musannaf Abdul Razzaq da Ibn Abi Shayba da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da abin nan kamar a cikin al-Jaziyat na Badawi akwai ruwayar Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cikin al-Mu'jam al-Awsat akwai ruwayar Abu Yusuf ibn Amr da Ziyad al-Fard Tabarani ya fitar da ita a cikin al-Mu'jam al-Kabir ruwayar Ziyad al-Fard ibn Abd al-Bar yana cewa la yattasil wa ruwaya saba munqati'a ce akwai hadisin Ammar din shi kansa a cikin al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani akwai ruwayar Maulatu li Ammar Abu Ya'la a cikin Musnad dinsa ya fitar da ita Ibn Hajar yake cewa galibin waɗannan ruwayoyi galibin hanyoyinsu sahihai ne ko hasana akwai wasu sahabbai da yawa wanda sun ruwaito hadisin an ruwaito daga al-Imam Yahya ibn Ma'in Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in da wasu daga cikin malamai magabata sun kore ingancin wannan hadisin hadisin Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya al-Khallal a cikin kitabu sunna al-khallal a cikin kitabu sunna yake cewa isma'il ibn al-fadl akhbarani isma'il ibn al-fadl qala sami'tu aba umayya muhammad ibn ibrahim yaqulu sami'tu fi halqatin ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in wa aba khaytama wal mu'ayyiya dhakaru yaqtulu ammar al-fi'atu al-baghiya faqalu ma fihi hadithun sahih yake cewa shi wannan malami yake cewa Muhammad ibn Ibrahim yake cewa na zauna wata halka wani majalisi na ilimi sai na ji Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in da Abu Khaythama da Al-Mu'ayyi su daga cikin manyan malaman hadisi suka ambaci hadisin yaqtulu Ammar al-fi'atu al-baghiya sai suka ce ma fihi hadithun sahih babu wani hadisi da ya inganta a wannan al-khallal har ila yau a cikin kitabu sunna ya kawo wata ruwaya daga Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim yake cewa ya ji mahaifinsa shine Abdullah ibn Ibrahim yana cewa naji Ahmad ibn Hanbal yana cewa ruwaya an ruwaito hadisin taqtulu Ammar bi atil baghiya 28 sahabiya an ruwaito shi daga sahabbai 28 laysa fiha hadithun sahih amma duk ba su inganta ba ابن حجر الأسقلاني ابن رجب أقوى ابن رجب الحنبلي a cikin littafin Fathul Bari bayan ya kawo wannan riwaya daga Imam Ahmad sai yace wa hadha al-isnad ghayr ma'ruf wannan isnadin daga Imam Ahmad ba sanan dai bane kuma an ruwaito wani abu da ya saba wannan daga Imam Ahmad shine sai ya kawo riwaya da take nuna cewa Imam Ahmad ya inganta hadisin bai raunana shi ba sai dai baya ganin ya kamata a dauki hadisin wani abu ne da za a zauna a ita bin shi ana ta yada shi ana ta cewa ai an tawaye sun kashe saboda haka Muawiya da jama'a sun tawaye yace baya ga wannan saboda girmama sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sai ya kawo abinda Khallal ya kawo a cikin wancan littafi na shi as-sunna yake cewa Yaqub ibn Abi Shayba a cikin juz'in farko na Musnad Ammar ya ce ya ji Imam Ahmad an tambaye shi game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqtulu Ammar tabqal Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya taqtuluka al-fi'atu al-baghiya ce Ammar Annabi ya ce Ammar wasu mutane masu tawaye za su kashe ka sai ya ce sai Imam Ahmad ya ce kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalatul fi'atu al-baghiya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tawaye ne suka kashe shi وقال في غير في هذا غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم yace banda ba wanda akwai hadisi da yawa da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan wa kariha an yatakallama fi hadha bi akthar min hadha imam ahmad yace banda wannan ba zai kara cewa komai akan wannan ba wanda yana nuna maka tsantsiye ni na mazabata abin nan da malamai suke faɗa a cikin littafan su cewa abin da ya shafi sahabbai waɗannan wasu al'umma ne da Ubangiji subhanahu wataala ya riga wanke su ya riga ya musu alkawari da aljanna saboda abubuwan da suka yi manya-manya wanda babu wata al'umma da ta irinsu to abin da za a faru a tsakanin su na kurakurai ba abu bane da za a rika tsinkayawo da shi ba abu bane da za a mai da shi abin hira ko abin suka ko abin ainihin debate a kansa saboda haka suka ruwaito abinda suka sani amma ba sa daukan shi a matsayin wani abu ne da zai sauke waɗannan sahabbai daga matsayin su shi yasa Imam Ahmad a wannan riwaya yana inganta hadisin amma baya wuce haka har ila yau Khallal a cikin littafin sunna ya kawo wata riwaya daga Ishaq ibn Mansur al-Kausaj yake cewa Imam Ahmad yace qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam taqtuluka alfi'atu albaghiya me zaka ce game da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam ahmad yace la atakallamu fihi tarkuhu aslam ba da san magana akan wannan barin sa shi yafi zama lafiya to watakila saboda tabbatar hadisin a gurin sa shi yasa muka ga a cikin babban littafin sa al-musnad ya fitar da hadisin ya fitar da shi ta hanyoyi daban-daban daga adadi daga sahabbai daban-daban kamar yadda yanzu a cikin bayananmu na baya duk muka ambata sahabbai daban-daban da ya fitar daga wajensu wannan yana nuna cewa in ma da can da farko ya raunana da hadisin daga baya ya inganta shi shi kansa Ibn Ma'in wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka ambaci cewa ya raunana shi shi ma akwai abin da yake nuna ya yi taraji'i ya dawo daga wannan ra'ayin kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Ibn Rajab ya kawo a cikin littafin Fathul Bari nashi dauko ya dauko daga tarihin Nisabur na Hakim cewa ya ji Isa Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Arif yana cewa ya ji Salih ibn Muhammad al-Hafiz al-Jazara wanda ake wani kabila da Jazara yana cewa ya ji Yahya ibn Ma'in da Ali ibn al-Madini suna inganta hadisin Hasan al-Ummihi al-Ummu Salama taqtulu Ammar al-fi'at al-Baghiya suna inganta wannan hadisin wanda aka ruwaito shi da hanyar Hasan al-Basri an ummiha al-Hasan al-Basri da kuma daga ita kuma daga Ummu Salama taqtulu Ammar al-fi'atu al-Baghiya to wannan yasa Ibn Abd al-Barr yake cewa hadisai da yawa da yawa da yawa sun zo wanda sun kai haddi tawatur annahu qala cewa annabi ya ce taqtulu Ammar al-fi'atu al-Baghiya wannan hadisin ya kai haddin tawatur kuma yadda muka faɗi hanyoyinsa da yawa maganar Ibn Abd al-Barr ba za ta yi nisa da hakika ba wa hadha min ikhbarihi bil ghaibi yace to wannan yana daga cikin bada labarin gaibi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda Allah ya sanar da shi wa alamin nubuwati yana daga cikin alamomin da suke nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min asahhi al-asanid al-hadith yana daga cikin hadisi mafi inganci haka dan az-zahabi shima a cikin sirr alamin nubala shima yake cewa wa fil babi al-iddati min as-sahabati fa huwa mutawatir hadisi ne mutawatir ya zo daga sahabbai daban-daban haka dan al-hafiz ibn hajar shima ya hukunci cewa hadisin mutawatir ne a cikin fathul bari kuma yake cewa wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas annabin Allah ne gashi ya labarta wani abu kuma ya faru kuma falala ce zahira gashi kansa sayyidina Ali da yake nuna cewa bangaren su ke da gaskiya ko kuma bangaren su ke kan daidai waɗanda suka saba masa su suke kuskure kuma raddi ne ga nawasib wanda suke nuna kiyaye su ga sayyidina Ali wanda suke cewa Ali bai ba daidai yayi ba da yayi wannan yaƙe-yaƙen Imam an-Nawawi shi ma abin da ya faɗa kenan yake cewa wannan hadisi hujja ce bayyananniya cewa anna Ali radiyallahu anhu kana muhiqqan musiba cikin sabanin da aka samu tsakanin Ali da waɗancan bangarorin Ali yana kan daidai kuma ya dace da daidai wa da'ifatul ukhra bughat waɗanda suka kiyarda da shi su suka zama ƴan tawaye lakinnahum mujtahiduna sai dai su ba ijtihadi suka yi fala ithma alaihim bidhalika nawawi yace ba su da laifi akan wannan san cewa a shari'ar musulunci ga duk wanda ya kai ya ijtihadi in ya ijtihadi ko ya kuskure yana lada daya amma dai ba za a tafi a bi shi akan kuskuren ba haka nan Abul Fadl Iraqi littafin Safarhu at-Tasrib shi ma yake cewa wa mazhabu ahli al-haqqi mazhabar waɗanda suke kan gaskiya sune ahli sunna anna al-fi'ata al-muqatilata li Ali hiya al-baqiya bangaren da suke yake Ali sune suka zama tawaye suka yi tawaye wa in kanat muta'awwilatan talibatan lil-haqqi fi dhannaha duk da cewa tawili suke yi suna ganin akan gaskiya suke a zatan su ghayra madhubati wannan zai hana ba za a zarge su ba bal ma'juratan 'ala al-ijtihad za ba sa samu ladan ijtihadin da suke yi wala siyama as-sahabatu minhum musamman ma sahabban da suke cikin su fa innal wajiba Abul Fadl al-Iraqi yace abinda yake wajibi akan musulmi tahsinu dhanni bihim kauta tabu wadannan bayin Allah zato wa an yata'awwala lahum ma fa'aluhu bi hasab ma yaliqu bi fadlihim ya fassara abinda suka yi yadda zai dace da matsayin su wa ma ahidnahu min husni maqsidihim da abinda muka riga muka sani dangane da wadannan sahabbai na kyakkyawan da su thumma inna adalatuhum qat'iyyah sannan adalar su wani abu ne da yake yanke babu shakka a ciki saboda alqur'ani ne ya tabbatar la tazulu bi mulabasati shay'in min alfitan dan sun fada cikin wani abu na fitina wannan ba zai kusan musu da adala ba wallahu a'lam wannan magana ce ta Abul Fadl al-Iraqi wanda tana cikin littafin sa Darf at-Tasrib Badruddin al-Ayni littafin al-Umdat al-Qari shi ma abinda ya faɗa irin abinda wancan bayan Allah suka faɗa ne cewa waɗannan malamai waɗannan sahabbai kano mujtahidina zannina annahu yad'unahu ila aljanna wa in kana fi nafsi al-amr khilaf dhalik abinda suke tsammari suna kiran su ne zuwa ga aljanna ko da ko sun saba a haka fala lawma alaihim bi ittiba'i dhururi da ka dan sun bi abinda suke zato babu abin zargi akan su fa in qulta idan kace al-mujtahidu idha asaba falahu ajran wa idha akhta'a falahu ajrun fa kayfa al-amru ha huna idan har ka ce wanda yayi daidai yayi ijtihadi yayi daidai yana lada biyu wanda ya kuskure kuma yana da lada ɗaya to ya al'amari yake anan qul su in shi aini sai yace nace allazi qulna jawabu iqna'i fala yaliqu an yukara fi hadhihi ashabu khilafu dhalika abinda muka faɗa wannan amsa ce ta gamsarwa bai kamata a yi wa sahabbai wani abin da yake sabanin wannan ba lianna Allah ta'ala asna alaihim saboda Allah ya musu ya yabe su wa shahida alaihim bil fadl ya shaida cewa mutane ne masu falala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ya kawo maganar da Ibn Battal ya kawo ta a baya irin wannan magana ce al-qasd al-lari shi ma yayi a cikin littafin sa Aishad as-Sari sharh sahih al-Bukhari akwai maganar Muhibbuddin al-Khatib tarikin da yawa al-awasim min al-qawasim na Ibn al-Arabi shi ma yana da magana mai tsawo akan wannan gaba lokaci ya wuce ba za mu iya karanta ta ba akwai magana al-muhallab ibnu abi sufra shi ma da yayi akan wannan gaba abinda za mu tattauna akan sa sati mai zuwa muna da cikin hadisin yanzu sati mai zuwa za mu tattauna dalilin kuli tinin kuma ya tsoro kan mu alƙawarin tinin ka su cikawa karatunmu na gaba insha Allah za mu tattauna akan wane ne ya kashe Ammar akwai hadisin qatilu Ammar wa salimu fi nar wanda ya kashe Ammar ya kwace abin da yake dauke da shi na kayan yaki dan wuta ne sannan kuma aka ce wanda ya kashe shi Abul Ghadiya sahabi ne kenan a cikin sahabbai akwai dan wuta to wannan shine karatunmu na gaba insha Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah